Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar, muna tafi da shirin a bari ya huce. Amma kafin nan, bari mu je da duniyar ta waye gari.
Thank you. So we need them to light up the dark continent. Oh, with this night, just spirits, there'll be no stopping. We got these haters wondering who let us in. I'm in the shape of my life, get your push up in. Okay. Get a couple million if you're trying to book me. She's got any no hands to see. I'm at the top of the game, part of the place, broken a chain, you see. Mr. W from Nigeria, flow sicker than malaria. Step up in the club, blow money like I'm running for president. Home in charge, I saw rock, now my residence. Headed to the top, somewhere you haters have never been. We will never stop, no. African, I'm proud. African, I'm proud. African, I'm proud. I say it loud. African, I'm proud. African, I'm proud. African, I'm proud. African, I'm proud. African, I'm proud.
Name buzzing from JHP to CPC. And my status on the continent, MVP. You ain't heard about me, must be dumb, deaf or blind. I'm living under a rock, a couple steps behind. It's LC, no trick, I hold it down for SA. Where we hustle hard, get money the fast way. And my African, I'm proud and got an X-May. Man, I hit the trench, spreading like an X-ray. Joburg is my city, my presence is evident. Headed to the top, somewhere you haters may never been. Always criticize, let's see you do it better than. Homie, so but my flow bring the cheddar in. I hear you talking stuff, like you a chrome buster. I'm from LX, so I ain't never scared. Chrome crusher, we keep it G-O-D. Suckers know that we don't play, then we hold it down. So we do it in the CIA. Cause I'm from the K-E-N-Y-A. Where the grind don't stop, all the girls so hot. Low money, let her hit a hit. We sagging on them, these actors be acting phony. But these niggas won't hold me back. Nah. Pull me back. East monkey on a bumping track. Me turkey, me eat all that. Street thirsty for all these racks. So, they call me black. Don't look into my soul. See your beginning. Quit pretending. Now just come on home.
I'm straight out of Nairobi. I run my town like I'm the boss. Shout out to my homies from Johannesburg to Lagos. We're a team, we don't take a loss. Africa wide and all across. Haters, we can hear y'all behind the sound of the blood.
Anywhere we go, we stretch cause we've got that gold in our veins. Give us the world, leave it up to the pros, leave it all in our names. And we the African girls, and we're African brothers, and we take over the world, and could we be lovers? Tell me, if I see beauty in the night, Africa unite. You can see me when we step up in the sky.
Don't blow money like I'm running for president.
Didn't enter Father Nerkiwa. To nan ne kake ga mutum ke gane kudin sa musamman idan baka yi shiri sosai ba
ga shi ku kuma ni da yake duniya ce baki ɗayan ta kasan mu nan sabili da bamu yawa irin naku ban an iya share dusar kankaran nan ana gamawa ma sai kaga kamar ba a yi ba sai an share ta amma
ana jin jiki ma
ana
magadar kenan
kafin ta garke nan dan wani lokaci
wato in kika je cibiyar kasuwanci na Downtown Manhattan kana iya kaga an share dusar kankaran nan amma in ka shigo wurin mu marasa galibi nan Kisha Bronze ta Brooklyn dusar kankaran nan bai hankali ba har wata ɗaya wallahi
saboda sanyi baya ba ba an yi rana bane ba za ta mai
yawa
lokaci kana kuma gashi kuma shin da yawancin lokaci wurare wannan babu da ake faki
da rage faki da ana faki a kan hanya ne
to sai ki kara
kana bari haka da ni
sharau ta ba yau wata zama da wahalar
kwarai kuwa kwarai kuwa
ka je gina motar kama sai kai da gaske
kwarai maki ga wani da aka dundo shi ba shi dan sa ma ya dauke na sharan dusar kankara a jikin motar sa
Mana a to mu dai abinda zan ce mun ji labari tunda ba mu aiki da shi ba shi dai a lokacin da yake aiki a nan muna kananan yara muna kofar gidansu muke wucewa kullun sai a ba mu zuwa na sai ai yana America kullun to kanwar shi kawar yaya ta ce to kullun gidan sun nan dai muna shiga kafin mu wuce
Allah sarki wato anti in kuna yara ke da mu muna ɗan mitsi-mitsi sannan wasu kuma ba sa dan ka ban su alajiwa ne ba zan ambaci suna ba da
lokaci a malin fashi sai mu kofar gidan su mu je mu
dawo to yawa
An yi hirarraki da waɗanda suke da rai sai kasance a cikin waɗanda aka fara sashen Hausa dai a lokacin shi kadai ne yake da rai. Ga hirar da aka yi da shi a game da kafa sashen Hausa da dai tarihin tare.
Can farko na gaya maka muni set kashi kenan na uku da na je na iske. To saboda haka tun da na zo na iske su. Ba zan manta ta umanta da Lewis Sallauji biye ba Allah ya jikan shi Allah ya rahmshi shi saboda ya nuna man gidan da shi da Al-Abbas da sun rusu abokaina inna tana sun kama an kuka duk sunan su Allah ya jikan su Allah ya rahmshi su Ibrahim Umar shine ya kawata shi dama yana can yana aikowa da tape nan ana sawa sai ce musu me zai hana ku kasa kawata sha kamar BBC shine suka ba shi dama ya kira aka zo aka aiko da jarabawa ne a London mane jarabawa ta zo America aka yi daga nan sai shi ya aiko ami abukabu Kano ya je suka san na sannan sai suka dinga daukan mu so wannan tsarin da suka yi ya ba mu damar kafa da tushenta ita wannan gidan radio na murya Amurka sannan aka fara daukan mace guda ita ce Hawwa daga baya sai ita Jummai Ali ta je to yanzu kaga kusan na so musu gori kun cika gida da mata ƴan mata ga sunan
so na fata kace musu
Ali Mustafa yanzu mun ba abokina lokacin da aka yi man operation aka yi man shi da aka yi appendicitis shi yi dokun da mota har zuwa gida
kaje ka same shi a wurin aikin
yazo yazo ya same ni ne
kun san juna kafin ka bugu
rai da gaske wanda nace maka amini na ne shi ya dauko ni ya kawo ni kuma kahin ya dauko ni da na bar gida na yi kaman kwana 10 a asibiti shi yake zuwa da check ni na ya je iyali na ce hone ya kai musu gida so kaga wannan ba zan manta da shi ba
shekara nawa kai ne
shekara 10 na je in shekara 2 in dawo kasan America
yanzu banda Ali Mustafa Sokoto wanda yanzu shine shugaban sashen Hausa gaba daya suwaye ka sani wanda
suke gore mai gore na aika masa yanda muke din nan kudda kudi yazo hannun gidan wata rana yazo ya gani da yani na aika masa da congratulations amma ba text ba bayani ba komai da komai saboda haka ina fatan in yaji wannan goren da zan yi mashi zai yi manta ko ba komai ya yi manta kawai ma sai ya gode
su waye yanzu banda Ali Mustafa Sokoto wanda ka sani
ai da ma Jummai Ali ce wannan Ibrahim Alfa Ahmed Jummai Ali su muka bari a can
wani fatan alheri za ka wa gidan ya cika shekaru 41
kai ai fatan ma ba iyaka wani da gaske dan saboda wato a yanzu dai a duniyar Hausa sashen Hausa din duniya to ban zan ce suna kadda kadda BBC ba amma gidajen radio nan guda biyu sun fada kadda Bahaushe fiye da abin da zai samu ai a primary school secondary school ko university kullun cikin fadakawa muke kuma har yanzu a wani sa'a FRCN suka dauke ni su ma na gama lahiya da su cewa ma suka yi za su yi man party amma ina son wani abu nake za su kai ni aikin haji suka kai ni aikin haji na shugaban mutum uku mu uku
wannan fatan alheri kake kwana 40
alheri da nake ma gidan radio murya Amurka fatan alheri shi babu iyaka abinda nake fata kullun ina fatan Allah ya sa duk wanda kenan su gama lafiya da mazan su da matan su
an zo da sauye-sauye a wannan murya Amurka an samu sauye-sauye an kawo sabbin shirye-shirye yanzu misali kwanan nan ma an zo an ƙara kawo wasu sabbin shirye-shirye banda wanda bayan ka tawo aka kawo me ra'ayinka game da irin sabbin shirye-shiryen da ake zuwa da su
mu lokacin mu ba ma kwantar babu wani abin nan alaka tsakaninmu da masu saurare kade amma inda abin ya burge ni da ma ba ma mune Amurka disawon gidajen radio nasun ma yafi domin su da gamawa dama mu big hub muke ce mishi sai ka je kai da sai ka abin nan kamar dan university sannan ka zo kai bayani akan hanyoyi akan ruwan sha akan wani abu amma sunan da gama labarai ko minti shida ne ake labari mu da minti goma muke kamar yadda ga muka dazu dama idan ka da gama wasu sai ce ku bugo ku ga mana abin da ke faruwa akan misalin rikicin yan latest ji shine nan kwana-kwana nan shine a mote kunne woni shiri da jahohin yammacin duniya da middle belt suka shirya za su tsara kansu da kansu ba tare da sa hannun gwamnatin tarayya ba to kaga wannan su kuma yanzu ya zama cikin debate wato ana tantiya su yarbawan sun ce sai sun shi kuma malami a ministan shari'a ya ce a'a
ya kake ganin su wannan sabbin shirye da aka zo
to sine sisi wannan abu sabo da ya faru suna son ka bugo waya ka ga musu ne ra'ayinka to mu duk sunan ba wannan direct content ka buga waya kan ni na ta kokarin ma buga waya ba na samu amma sai wasu order shi ta samu kamar wannan ne radio recorder a nan Kaduna ina kullun shi saka ji shi to wannan shirin wato wani abu ne wannan alaka tsakanin masu labarai da ma'aikatan Amurka da kuma su mutane general public wato mutane talakawa kowa ya faɗa yin ra'ayin shi da abin da ya dame shi kuma ka san su shugabanni ba za su so wannan shirin ba amma wannan shirin ne wanda yazo ya zanna daren da Muhammad sauran gidajen radio da sun ansa shine ɗaya daga cikin sabbin irin da suke bayan mun barocha
sai bayan ka baro aka zo da irin su ciki da gaskiya daga baya-baya irin su tsaka mai wuya shi ciki da gaskiya mai kwakulo irin yadda aka yi ha'inci don nemo mutane haƙi tsaka mai wuya wanda ake kawo yan siyasa a gwara ko wani abu da ya taso irin wannan shirin
ya kace wallahi ka susa man inda nake jin kaikai domin dole ne ka abin nan ka jinjina ma shi Ali Mustafa Sokoto wannan abin da ake tankiya kaga shi ma wani talakawa ne su zanna wannan ya ce a'a an yi kukun yi kaza opposition kuma wanda suke gwamnatin su ce mu muka yi kaza su kuma wa'anda suke yan adawa su ce a'a ƙarya kuke kaza 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 ba su ce da ƙarya ake amma dai ana dai cewa a tankiyar nan tana ba mutane wani haske na abin da ke gudana tsakanin ma'aikata da kuma ran gwamnati da talakawa da kuma mukarrabe da ke koye daga wani yan kuci kubani da ke koye da gwamna da kuma mutanen da suke jin cewa an hana su ganin gwamna ko kuma an hana su yin wani abu wannan shirin yana da kyau kwarai ciki da gaskiya kuwa ba ma wanda ya kai shi saboda shi bayan ma aikin da kanshi taimako ne wannan shiri har da lada ma ran lahira za ka same shi domin akan ce mutum ya rasa inda zai je ya kai kanshi an cuce shi an zalunce shi sai zo wurin su wallahi da yawa bayan an gama shirin akan samu abin masfala mutum yazo yace wallahi na gode muku ni kaina nan na so su yi mani saboda wani da wasu da tafai guda uku da nake so in buga da na kaima shi wanda yake director na gwamna sai danni akai ta fama daga baya sai na buga masu nasara kaya za su taimake ni kenan sai na ba matar abokin gwamnan kuma dan uwana ne da aka je da abin nan kukana gwamna yake aje ya kira shi yake zo ka binciko wannan ga shaida da sakaduna wala da yaje sai ga shaida binciko har da sa hannun shi yace wannan sa hannun yace ni ne yace to kuma ka ce wai akai baka ka ce ma yan jarida su Nasir Kaya su Wes Abubakar Idris da nake musu wannan kukan ka ce wai baka ma sani ba so sai ga shi amma idan wannan kaya na yanzu suna nan sai na buga su wani samu din Allah ya samu wani abu
a ƙarshe wannan sako na minti daya ko wani abu zaka aike
to ai ma sakon ma ya riga ya je ni dai bayan da za a yi a ce sahiya ta yi ban saurare su ba da ranar kuma da yake yanzu na zama abin nan kamar pensioner in ina nan da ranar zan saurare su yi ma zan saurare su uku nan da su da BBC ba su wuce ne sai dai in na samu an samu matsala ko in ina gidan malumfashi na aka kawo lantarki radio na bata yi ko kuma anan ko kuma dai wani matsala ne haka amma duk ranar duniya wani yana ce min wai su gidajen radio nan na waje na ce kai ba dan gidajen radio waje ba sai ai gobara bayan gidanku ko a zo a kona gonar ku ta bayan gida baka sani ba saboda nan ba za su ga maka ba amma su ne can wurin za su wani babu abin da leave no stone unturned ba abin da ba za su iya fadi maka ba inda gaskiya ne saboda ka gidajen radio kaman su muryar Amurka ai ga sunan ka gani ga yana ka ga nabi shi can bayan ka ni da Yusuf Nuhu nan kuma ka gani ga hoton su nan wurin don wanda suka rasu Allah ya ji kansu Ali Abbas Yusuf Yusuf Karaye Lewis Sallauji Biya a Ibrahim abin nan shi Ibrahim Umar wanda ya kafa tashi da MA Abu Kano Allah ubangiji Allah ya rahama masu wanda na manta kuma Allah ya gafarta mashi Allah ya gafarta mana in ta mun tazo Allah ya gafarta mana na so in yi karin detail amma ina da jiran wato bayani daga shi shugaban gidan radio muryar Amurka abokina sahibina wanda ya taimake ni lokacin da muna tare ina son da Allah kada ya katsa wannan zumunci
to muna godiya
gaskiya akwai tarihi kan wato kenan sama za'a ma kawai akai shi kade ya rage saboda idan za'a yi wannan buki ya ba mu tarihi
haka fa kuma kaga wannan abar ya kucin ma shine ma ya fara wannan shirin amma ba da wannan sunan ba amma dai irin wannan dai labarin shine na barkwanci na ainihi shine ya fara shi eh daga baya ne da aka zo aka baya ne ya tafi kuma aka zo aka ci gaba da shirin Ibrahim Alfar Media ya karba sai shi kuma aka zo aka sake mishi sunan da yake yanda muke mu ma muka gaje shi a yau din nan
Allah sarki
muka gaje shi a yau
aikin sa yayi tasiri gar aikin sa yayi tasiri
aiki yayi tasiri to mu ma le san baki tawo
ah mun san mu amin anti
kana cewa kana da labari ne ka lura da shi karshen wannan shekara wannan shiri ne karshe a bana dai shirin a bari ya huce
to da yake muna ko kuma kaman yanda kika faɗa tun farkon wannan shiri kacokan zai ta'allaka dai akan wato karrama tsohon ma'aikacin nan gidan na muryar Amurka dole ne kuma mu yi duba irin abubuwa da suka faru a wannan shekara wato mu gode ma Allah akan ni'ima da baiwa da ya mana wanda yake ba mun fi kowa bane amma Allah ya mana hakan saboda in kin duba ina jin wata daya zuwa biyu kadai ne wannan shekara za iya cewa an yi shi cikin sukuni amma tun daga wata na biyu din nan in kina tunawa amin kina tunawa wato muna shiga February aka fara dauko zancen har aka yi trading na telework da sauransu wanda ke gwada a wannan February din ma ba a gama shi kwata-kwata haka sosai ba aka zo aka fuskanci wannan lalura to har aka kawo ga wannan lokaci wato mawuyacin hali haka yake
haka take kowa yana Allah ya ga bayan wannan shekara bala'i wannan shekara gaba ɗaya shekara an yi ta ne a cikin wani mawuyacin hali a duniya baki ɗaya mu ma kaga a cikin wannan makon ma ai kaga mun yi rashin wani tsohon ma'aikacin mu kuma shi ma Alhaji Suleiman Tarawali wani dan kasar Taliyo din da shi ma ya je hukunci ya yi
kin ga shi wannan Tarawali nan wato mutumin kirki ne fa wato in ya ganka yadda ka san daman kun san juna shekaru wallahi haka yake hudda da kai kuma in bai ganka ba kwana biyu da ya ganka ya rika tambayan ka kenan ina ka shiga ina ka tafi wallahi to
kafin tafiya ta aiki a Najeriya din nan kafin da zan tafi sai Suleiman ya kira ni yana mun tsaya kowane lokaci kullum zai kira ni sai ce Grace Abdullahi Tarawali
Amin kuma ba za mu manta da abu dan uwan aikin mu shi ma Ladan Ibrahim Ayawa wanda shi ma wasu 'yan watanni kalilan da suka gabata shi kuma Allah ya karbe shi lalle wannan shekaran an yi zuba sosai.
An yi rashi, wani rashi sosai, mun yi rashi sosai to. Ko da muke cikin masu rai, Allah ya sa mu ga bayan wannan bala'in wannan shekara.
Amin.
Ya ta kuma nuna mana shekara ta 2021.
Amin.
Ya ce a jere sa Allah ya kyautata karshen mu kuma.
Amin. Amin.
Duka da iyalan mamaci shi tsohon ma'aikacin sashen Hausa a wato Lazaru Mewada. Allah ya kara musu dangana. Allah kuma ya rana zuri'a da ya bari a.
Amin summa amin. Amin.
Gaga wala fadulu da yarara mu tafi da kati na suja furinci dan sai kuma mako mai zuwa idan Allah ubangiji ya kai mu wannan wato a shekara ta 2021 kenan ko? Muna cikin masu rai. Amin yanzu a madadin alheri ce muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya sa mu ga karshen wannan shekara lafiya ya kuma ta shekara ta 2021 ta zama mai alheri a gare mu da alheri.
Karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hanti inda za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.